الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعة تبت الله تبارك وتعالى da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 14 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 16 ga watan 3 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da tambayoyi guda uku tambaya ta farko dan uwa ke cewa kai ne kabul imamun da ke yin alqanutu a kowace sallah ta asuba kai kuma ka tabbatar da cewa yin alqanutu a kowace sallah ta asuba yau da gobe ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bace shin menene zakai yi zakai ko kuma shiru zakai iya abinda zakai kawaici zakai kai shiru ya gama alqanutun sa idan yayi ruku'u kai ruku'u domin kasancewar alqanut kala biyu ne wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala ta farko wadda ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yin alqanutu a cikin mutri domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin alqanutu a cikin mutri kamar yanda ya karantar da jikansa shine al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa a cikin wutirinka in ka dago manzon Allah yace ka ce Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma afait wa qini wasrif anni bi rahmatika sharra ma qabait fa innaka taqdi wa la yuqba alayk innahu la yuzu man adait wa la yuzu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi wannan addu'a ita ce ake kiranta alqanut wanda in kayi ta zaka biyo baya da dukkan wasu addu'o'inka wanda kake roƙon alkhairu na duniya da lahira a wajen ubangijinka subhanahu wataala a ƙarshe kuma ka cike da salati ga manzonka sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam to ita alqanut ta wutri dadin fa'ida kamar yanda malamai suka guddigi suka gano a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama galibi ita alqanut wato tawtiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yana yin ta wato wannan kafin ruku'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin ta nau'i na biyu daga cikin alqanut wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ita ce wadda ake yin ta domin wasu musibu da suke faruwa kamar misali duk lokacin da al'umma ta musulmi suka fada cikin wani yanayi wanda yake na kunci wata musiba ta tinkaro su to anan za su ringa yin alqanut a cikin dukkan sallolin su ma guda biyar illa kasancewar yafi karfafa a sallata magariba da sallata asuba wanda bayan an dago daga ruku'u a wannan lokaci limami zai yi addu'a kuma zai yi addu'ar a bayyane koda sallah ce wadda ake koyi karatu mamu kuma suna cewa amin har akai karshen gama addu'ar an samu a cikin hadisi sahihi kamar yanda yake cikin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwashi kusan sama da wata guda manzon Allah yana yin alqanut akan wasu jama'a waɗanda suka yi ta'addanci wanda ubangiji ta'ala ya turo sakon cewa laysa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa la'antas a cikin waɗannan addu'o'i nasa da yake don haka idan wata musiba ta samu jama'a ta musulmi to wannan sukan iya kwashe lokaci mai tsawo suna yin alqanut kuma wannan bai kebanta da sallar asuba a sallolin su guda biyar gaba ɗaya za su ringa yin alqanut an gane ko din sallah ce sirriya kamar yadda muka faɗa inda ake buye karatu to idan zai yi wannan alqanut sai ya bayyanar da waɗannan addu'o'i ma mu suna cewa amin illa kasancewar ta fi karfafa a sallar magariba da sallar asuba kamar yadda hadisi wanda ke cikin sahihu bukhari haka ya nuna tambaya ta biyu dan uwa ke cewa wai wasu tambayoyi ne wanda ake ma bawa idan Allah ya masa rasuwa aka bayan shigar da shi cikin kabarinsa waɗannan tambayoyi ne waɗanda suke takaitattu a wajen kalima amma fa tambayoyi ne waɗanda suke masu girma dan ta bada amsar waɗannan tambayoyi tun mutum yana rayi yake tanadar wannan amsa da zai ba mala'ikun Allah subhanahu wata'ala an gane ku tambaya ce guda uku wanda muna ganin cewa abubuwa ne tambayoyi ne masu sauki alhali ku a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala abubuwa ne waɗanda suke masu girma tambaya ta farko kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a cikin hadisi ingantacce shine hadisin Al-Bara ibn Azib manzon Allah yake cewa lalle wato bawa idan Allah ya masa rasuwa jama'a suka kawo shi suka binne shi bayan sun gama binne shi idan sun juya yana jin ƙarin takalminsu manzon Allah yace a wannan lokaci mala'iku biyu za su zo masa waɗannan mala'iku za su zaunar da shi idan suka zaunar da shi tambaya ta farko za su ce masa man rabbuk wane ne ubangijinka wanda ya halicce ka wanda ya cancanta ka kadaita shi a cikin ibada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku san da cewa mumini in an masa wannan tambaya amsar da zai bada sai ya ce rabbi Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne mahaliccina shi ne abun bautata sai su yi masa tambaya ta biyu sai su ce masa wa madinuk menene addininka mumini sai ya ce dinil islam musulunci shi ne addinina ba ni da wani addini face shi sai su yi masa tambaya ta uku sai su ce masa wa man nabiyuk wane ne annabinka sai ya ce an gane ku sai ya ce nabiyyi muhammadun sallallahu alaihi wasallam annabi na shine muhammad salawatullahi wasalamuhu wa barakatuhu alai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wadannan mala'iku sai su ce dama mun san haka zaka bada amsa Allah ya sanar da mu a wannan lokaci sai su ce masa kwanta ka yi bacci ka huta irin bacci wanda yake na sabon ango wanda ba wanda ke falkar da shi daga baccin safaci mafi soyuwar jama'a a wajensa ita ce amarya a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace za a fada da kabarinsa iya wato matukar ganinsa kowane bangare za a fada da kabarinsa iya matukar ganinsa misali in ganinsa zai iya hango kilo goma to haka za a fada da kabarinsa manzo Allah yace kuma a wannan lokaci sai a buɗa masa dausayi daga cikin dausayi na aljanna ya ringa shakar kanshinta da ni'imarta har zuwa ranar kiyama sannan kuma ayyukansa da ya aikata ayyuka na ƙwarai a rayuwarsa ta duniya manzo Allah yace sai a kamanta masa shi mutum wanda yake mai kyakkyawan fuska mai daddaɗan kanshi sai ya zauna ya ringa taya shi ɗebe kewa har zuwa yinin alkiyama sai ya ce amma kafiri ko munafiki idan aka masa wannan tambaya ta farko aka ce masa man rabbuk sai ya ce la adari sai ya yi nishi sai ya ce ban sani ba waɗannan mala'iku sai su ce masa la daraita wala talaita kar Allah ya sa ka sani kuma kar Allah ya sa ka faɗa a wannan lokaci sai su kai masa duka da wata guduma wadda take ta bakin karfi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan guduma inda za a duki dukkan duwatsu waɗanda suke na duniya gaba ɗayan su za su nike su zama gari. Ubangiji subhanahu wataala take yin kitse ya maida halittar shi kamar yanda yake. Su yi masa tambaya ta biyu, menene addininka? Sai ya yi nishi ya ce la adari. Sai su ce masa la daraita wala talaita, kar Allah ya sa ka sani kuma kar Allah ya sa ka faɗa. Sai su koma dukansa har su yi masa tambaya ta ƙarshe, su ce masa wane ne annabinka? Ya yi nishi ya ce bai sani ba. Su sake dukansa. A wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kabarinsa sai a kuntata shi sai ya kai haƙurƙuran shi sun saba. Waliyazu billahi, ko da kun gina masa kabari metir 2000, Ubangiji ta'ala zai kuntata wannan kabari sai ya kai haƙurƙuransa sun saba. A wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai a buɗa masa rami daga cikin rami wanda yake na wuta. Rami za a buɗa masa daga cikin ramuka waɗanda suke na wuta, ya ringa ɗanɗanar azabarta yana shakar guba har izuwa yinin alkiyama. Aikinsa mummuna da ya aikata a rayuwarsa ta duniya, Ubangiji ta'ala sai ya kamanta masa ya koma wani mummunan mutum mai bakar fuska mai jan ido mai ɗoyi, ya ci gaba da azabtar da shi yana tsine masa albarka, shi yana la'antar shi, shi yana la'antar shi. Sai ya ce kai ko wane ne? Sai ya ce masa ni ne mummunan aikinka wanda ka aikata a duniya. Shi ya tsine masa albarka, wannan mutum ya tsine masa albarka, haka zai ci gaba da ɗanɗanar azaba da musgunawa har izuwa yinin alkiyama. To waɗannan tambayoyi kamar yadda muka yi bayani, ba da amsarsu abu ne mutum yake tanada tun yana raye. Lokacin da kake raye kace la ilaha illallah, ya kamata ka san menene ma'anar abinda la ilaha illallah ta kunsa kuma menene ta hukunta. Idan kace la ilaha, gaba ɗaya ka kore dukkan wani abun bauta, kace ba wanda ya cancanta a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada. Da kace illallah, sai kace sai dai Allah mahaliccin kowa da komai, shi kadai ya cancanta a sarrafa masa duk wani abu mai sunan ibada. Don haka ita la ilaha illallah abinda ta kunsa rukuni ne biyu, annafi wal isbat, korewa da tabbatarwa. Da kace la ilaha, sai kace la ma'budu bi haqqin illallah, babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya, illallah face Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccin kowa da komai. To lokacin da ka furta wannan kalima, kuma ka san da cewa ita wannan kalima ta tabbatar maka cewa ba wanda ya cancanta a cikin sammai ko a cikin ƙasai a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada, face Ubangiji subhanahu wa ta'ala mahaliccin kowa da komai, shi kadai Ubangijin da ya ɗaukaka akan al'arshinsa, shi ya cancanci duk wani abu wanda yake mai sunan ibada, baya tarayya da kowa da komai a cikin abu wanda yake mai sunan ibada. Da kace Muhammadur Rasulullah, kace ka tabbatar da Annabi Muhammad manzo ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'anar abin da ka faɗa fa ka tabbatar da cewa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari dole a gaskata shi, domin jakada ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya turo shi takanas domin ya karantar da al'umma yanda za su bauta ma Ubangijinsu. Kuma ka tabbatar da cewa duk abin da yake faɗa saƙo ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ake yi masa, ba maganar ra'ayi ko son zuciya tare da shi. Sannan kuma da kace Muhammadur Rasulullah, ka tabbatar da cewa wato dole ne a yi masa biyayya game da duk abin da ya umarni, duk abin da ya ce a yi, sawa'an mun fahimci hikima ko ba mu fahimci hikima, to tilas ne mu yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mu zame masa raƙumi da akala. Sannan kuma wannan kalima da ka faɗa ta tabbatar maka cewa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani ya tsawatar, dole ne a nisanta, saboda duk abin da ya ce a yi wannan saƙo ne ya isar mana Ubangijin da ya halice mu, shi ne ya ce mu yi. Idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mu daina kaza, ba a karan kansa ba ne ba ya ce mu daina, Ubangijin da ya turo shi shi ne ya dora masa, ya ba shi wannan saƙo cewa ya isar mu mu daina kaza, mu daina kaza. Sannan rukuninta na hudu, kar ka sake ka kusanci Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wani abu mai sunan ibada sai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shar'anta ya karantar da al'umma. Kar ka sake ka aikata wani abu da sunan ibada sai kana da tabbacin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ya karantar da wannan ibada. Don haka ita wannan kalima ta wato Muhammadur Rasulullah, ko kuma mu ce ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kamar yadda malamai suka faɗa, tana da gimshiki guda hudu. Gimshiki na farko kenan shine kenan wannan tasdiquhu fi ma akhbar, gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya bada labari. Ta'atuhu fi ma amara, yi masa biyayya game da abin da ya umarni. Wajtinabu ma anhu naha wa zajar, nisantar duk abin da ya hani ya tsawatar. Wa Allah yu'badallahu illa bima shar'a, kuma kar a sake a bauta ma Allah, a kusance shi da wani abu da sunan ibada sai abin da ya shar'anta akan harshen manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Don haka su ba da amsar wannan tambayoyi kenan a nan, abin da muke so mu gane tun mutum yana raye zai tanadi wannan amsa da zai ba mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ka ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, to ka tafi makaranta ka fahimci menene wannan kalima ta kunsa, kuma menene ma'anarta, kuma menene ta kunsa waɗanda suke na dokoki. Don haka Al-Hafizul Hakami, Allah ya ji kansa, yake cewa wa bi shurutin sab'atin qad quyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi qa'iluha bin nudqi illa haythu yastakmiluha al-ilmu wal yaqinu wal qabulu walinqiyadu fadri ma aqulu wasidqu wal ikhlasu wal mahabba waffaqaka Allahu lima ahabba. Sharda gare ta sharda guda takwas, ko kuma sharda guda bakwai, kamar yadda wasu malamai suka tabbatar. Wannan sharda sai mutun ya cika su, sannan la ilaha illallah shi zata amfane shi a gobe kiyama. Dole ne anan mu nemi ilimi na tauhidi, musamman cece kalima ta la ilaha illallah, menene ma'anarta, kuma menene ta kunsa. Don haka kasancewar wannan sai bayan mutun ya mutu, bayan an gama binne shi, limami ya zo ya tsugunna akan kabarinsa, ko kuma mu ce wani malami ya zo ya tsugunna akan kabarinsa ya kafa filu, sannan ya bada a kewaya ya ce ya Abdullah, ya Abdullah, ya Abdullah, uzkur ahadan ladhi kharajta alayhi min ad-dunya wa hiya shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa idha sa'alaka al-malakani al-karimani ar-rabbika wa dinika wa nabiyika fa qul lahumā Allahu rabbī wal islāmu dīna dīni wa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama nabiyyi. Wallahi tallahi in baka tanadi wannan amsa kana rayi, wannan ba yadda za ta kulla maka. Wannan akwai rashin adalci, kamar yadda wani malami yake faɗa, kana rayi ba a koya maka la ilaha illallah da ma'anarta wadda ta kunsa, wai sai bayan ka mutuwa a wannan lokaci, wai idan mala'iku biyu masu daraja wai sun maka tambaya wane ne ubangijinka, menene addininka, wane ne annabinka, wai ka ce musu Allahu rabbi, Allah shine ubangijina, wal islamu dini, musulunci shine addinina, wa Muhammadun sallallahu alaihi wa sallama nabiyyi, Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam shine annabina. Wannan ba abinda za ta kullama, kana raye za ka tanadi wannan amsa, ba sai bayan ka mutu ba wai alakanta maka wai ga amsar da za ka ba mala'iku in sun maka tambaya. Kuma ita wannan tambaya ba ƙwarewa a wajen harshen Larabci shi yake ba mutum damar ba da wannan amsa. Mun faɗa mun maimaita, ko kai ne al-imamu Sibawayhi ko kuma al-imamu Kisa'i, waɗanda su ne dai limammai a ɓangaren sanin ilimi wanda yake na Larabci, irin su Ibn Jinni, irin su Ibn al-Ambar, irin su Khalil ibn Ahmad al-Farahidi. Wallahi in har baka tanadi wannan amsa kana raye, ba yanda za a yi ka bada ta duk iya Larabcinka. Amma duk daƙiƙancinka, in dai ka san ma'anar la ilaha illallah, ka san abin da ta kunsa, ko da ba ka iya rubutu da karantawa, to insha Allah ta'ala Allah zai maka dace ka bada wannan amsa. Don haka su Abu Dalib, irin su Abu Lahab, ai sun kasa bada wannan amsa, kuma ga su tatattun Larabawa ne, Qurayshawa ne, sun kasa bada wannan amsa. Kuma bagwari nawa ya bada wannan amsa, ga waɗanda suka musulunta daga cikin sahabbai waɗanda suke ba Laraba bane kuma sun bada amsar, irin su Bilal, Allah ya ƙara musu yadda, wanda tun suna raye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada shaidar cewa in aljanna ne. Don haka ita wannan kalima dole mutum ya nemi ilimi na tauhidi, ya san menene haƙƙin Allah, menene haƙƙinsa wanda ya zama wajibi musarrafa masa, kuma menene bai cancanta ba, wato mu sarrafa shi zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala, mun tsaya ƙarshen wato baban da ke bayani game da kaskanta kai da kuma tafsasa hali game da muminai, wanda mun tsaya ƙarshen hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, wanda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ma naqasat sadaqatun mimma, wato zakka bata taba tauye wani abu daga cikin dukiya. Wanda bayanin ya gabata, koda a ganin idanka da tunaninka, kamar yadda shaidani yake maka alkawalin cewa in ka cire wani abu daga cikin dukiyarka ka ciyar da shi, to dukiyarka za ta ja baya. To a hakika, duk abin da mutum ya fitar da shi daga cikin dukiya, sadaka wadda take ta fi sabilillahi, ta neman lada ko ta wajibi, to ya tabbatar da cewa ba abin da ya tawaye daga cikin dukiyarsa, face ma dukiyar ta ƙara bunƙasa ne, ta ƙara haɓaka. Kamar yanda alƙawali ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana da nassi na Alƙur'ani, duk abin da muka ciyar da shi saboda shi, to ya ɗau alƙawalin cewa zai maye gurbi. Kamar yanda ya ce, wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqi, duk abin da kuka ciyar da shi na wani abu ko mun kankantarsa, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yake maye muku gurbi, kuma shi ne fiyayyen masu azurtawa. In har akwai wani mai azurta wani, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yake sama da shi, balantana ma babu. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. To dan haka kasancewar a nan, kuma kar ka yi tsammani idan ka cire dala 10 daga cikin dukiyarka kai sadaka da ita, cewa dala 10 kamar yanda ka fidda haka Allah zai maye ma gurbin. Ubangiji ta'ala ma'abucin karamci ne, karancinsa ya wuce ka bada abu ya baka gwalgwadon abin da ka bada, sai ya lullunka maka. Alƙawari yayi, duk mutumin da yake ciyar da dukiyarsa saboda shi, domin ɗaukaka addinin shi, dala ɗaya tak idan ka cirar da ita, ka ciyar da ita a karan farko, Ubangiji ta'ala sai ya linka ta, ta koma 700. Daga 700 Allah ya lullunka ta iyayen da ya so. Kamar yanda yace, masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi, misalin wadanda suke ciyar da dukiyarsu domin daukaka addinin Allah. Kamasali habbatin, Ubangiji ta'ala ya ce kamar misalin kwaya ce ɗaya tak aka shuka ta, wannan kwaya an bata ta saba a sanabin, sai ta tsirar da zangarniya 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, Ubangiji ta'ala ya ce a kaɗan a kowace zangarniya a samu kwaya 100. Sai ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha, Ubangiji ta'ala na lullunka sakamakon lada ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa. Don kar ka yi tsammanin cewa in an kai 700 a nan ta tsaya, a'a, Ubangiji ta'ala zai ci gaba da lullunka wannan abin da ka ciyar da shi saboda shi. Shi kadai ya san adadin zaka wayi gari, sikelinka wanda yake na lada a cikin a ranar kiyama zai nauyaya. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi na Abu Huraira wanda na cikin sahihai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyib ولا يقبل الله الا الطيب فان الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها كما يربي احدكم فلوة كما يربي احدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. Manzon Allah yace duk mutumin da yayi sadaka, sadaka in ma ta wajibi ita ce zakka, ko kuma sadaka ta neman lada, da gwalgwadon dan dabino daya, an gane ko abin da yake kimar dan dabino, kaga anan dala 1 biye 1 tafi kimar dabino 1, domin ka bada dala 1 za a iya baka dabino 2, duk da cewa ma dai lokaci ya canza, amma da in ka bada dala 1 za a baka kusan dabino 5. To shine yace duk wanda yayi sadaka da abin da yake gwalgwadon dan dabino 1, manzo Allah yake cewa min kasbin tayyib, na dukiya ta halak, domin Ubangiji ta'ala baya karbar duk abin da za a kusance shi da shi sai wanda yake tsarkakekke. Yace Ubangiji ta'ala zai karɓi wannan sadaka da hannun shi na dama, wanda ya dace da girman sa. Ubangiji ta'ala idan ya karbi wannan sadaka zai ci gaba da tattalata kamar yanda ɗayan mu yake tattala dukushin doki. Wannan sadaka sai ta zamanto tamkar wani babban dutse a cikin sikelin shi na lada a ranar kiyama. Dan dabino ɗaya ne fa zaka ciyar da shi. Amma Ubangiji ta'ala zai ringa tattala wannan sadaka. Don haka dai wannan duka wahayi ne na shaytani na cewa idan ka dauki wani abu daga cikin dukiyarka ka ciyar da shi dukiyarka za ta ragu. Ba a buƙatar mumini ya waiwaya zuwa wannan wahayi na shaytani. Daman shi kullun abin da yake ma alƙawali shine talauci. Ya ringa tsoratar da kai, ya ringa maka barazanar in kana ciyar da dukiyarka zaka talauci. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa mana ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Don haka yace mana ma naqasat sadaqatun min mali. Wato sadaka bata taba tauye wani abu daga cikin dukiya sai dai ta habaka ta ƙara bunƙasa dukiyar. Sai yace wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izza. Ubangiji ta'ala bai taba dada ma bawa wani abu a sanadiyar rangwame da yima ɗan uwansa musulmi, wato face girma da daraja da ɗaukaka. Duk lokacin da za a cutar da kai a zalunce ka, in ma a dukiyarka ko a mutuncinka ko a iyalinka ko a karan kanka, kamanta ka kau da kai ka yafe ma mutumin da ya cutar da kai, to Ubangiji ta'ala zai ƙara maka karbuwa da kurjini da daraja a zukatan jama'a. Ka samu mutunci a wajen jama'a kuma ka samu mutunci a wajen mahaliccinka a sanadiyar rangwame da mutum ya yi. To amma rangwame game da cutarwa ba kowa yake yin shi sai wanda yake namijin gaske. Kuma wannan shine jarumta. In ka ji ana cewa mazaje su ne waɗanda za a cutar da su su kau da kai su yafe, wanda magabatan ƙwarai haka suke, in ka musu zalunci ka cuce su sai su kawo wani alkhairi su ƙara limka maka kuma su maka addu'ar cewa Allah ya gafarta maka, Allah ya yafe maka. Annabi Yusuf alaihi salam menene ƴan uwansa basu masa ba, suka kai shi suka jefa shi rijiya, suka kama shi suka je suka saida shi a matsayin bawa. Amma lokacin da ya sanar da su kanshi cewa shi shine Yusuf, an gane ko? Da yace hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idh antum jahilun, qalu a innaka la anta Yusuf, qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al muhsinin, qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna lakadhibin, qala la tathriba alaykum al yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Suka nuna masa cewa sun yi kuskure akan abin da suka gudanar da shi game da shi da dan uwansa. Take yanki Annabi Yusuf yace la tasriba alaikum yau, yace babu wata rarauka fa da zan muku, abin da ya wuce ya wuce, fatan da nake yaghfirullahu lakum, Allah ya gafarta muku kuskurenku, wa huwa arhamur rahimin, domin shine mafi jin kan masu jin kai. Duk abin da suka masa na cutarwa ya manta, addu'a yake Allah ya yafe musu. Amma kai yau daga an taba ka ko kun samu rashin zuttuwa tsakaninka da dan uwanka sai ka ce ba kai ba shi, ko ka mutu karye raka gawarka, ko a kiyama wai baka bukatar Allah ya hada fuskarka da tashi, maimakon kuskuren nan da yayi maka kai tsaye ka yafe masa kuma ka masa addu'ar cewa Allah ya gafarta masa akan kuskuren shi. To in ka masa haka nan ka zama sirkin shi, babu wanda zai gani da kima da daraja abin kasa sama da kai. Duk mutumin da ya maka laifi ka yafe masa laifin da ya maka, to kana da kima da daraja a cikin zuciyarsa. Kuma duk wanda ya san ga laifin da ya maka ka yafe masa, kuma zaka zamanto mutum mai daraja a zukatan jama'a. Don haka annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izza. Ubangiji ta'ala baya dada ma bawa wani abu a sanadiyar rangwame da yayi akan cutar wanda aka masa illa izzan, face kurjini da daraja da kima da martaba a cikin zukatan jama'a, sannan kuma a wajen mahaliccinsa. Sai yace wa ma tawadaa ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Mutum daya ba zai taba kaskanta kanshi saboda Allah, face sai Allah ya daukaka darajar shi. Duk mutumin da zai kaskanta kai ya maida kanshi shi ba kowa bane, to sakamakon da zai biyo baya Allah zai daukaka darajar shi. Amma duk lokacin da ka daukaka kanka ka nuna cewa kai wata tsiya ne, duk inda aka zo so ake a ganka kai ne a gaba, to wannan ka hau kadar ku wanda yake na kaskanci. Ko jama'a sun tara ma kasa kai sama, to karshen ka zaka sare kai kasa, an gane ko? In har kana ganin cewa jama'a suna ganin ka da kima, to zuwa wani dan lokaci wannan kima da suke gani gaba ɗaya za ta baje. saboda me yasa kai ne ka daukaka kanka, ka nuna cewa kai wani abu ne, duk wanda ya nuna cewa shi wani abu ne to Ubangiji Ta'ala sai ya nuna masa cewa shi ba kowa ba. Matukar ka nuna shi da kai ka daukaka kanka, to Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala zai kaskanta ka. Kar mu manta mu'mine a ranar yakin Hunaini, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Madina ta Kanas, wato sojojin da manzon Allah ya zo da su da ya ci maka da yaki, sai da ya zo da soja 12,000, manzon Allah ya fita da su yakin Hunain. Ga kuma waɗanda suke wanda suka musulunta, sababbin musulunta na Makka da zangunanta, suka raka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Hunain, wanda har jama'a ta musulmi saboda yawan su suka ringa ji da kai suke cewa in har da saboda kankanta, saboda karanci ake samun rinjaye akan mu, to a yau ba za a samu galaba ba akan mu, wankin hula ba zai kai mu hantsi ba. Ubangiji Subhanahu wata'ala ya nuna musu kuskuren su, domin sun saka wani abu na ji da kai da girman kai a cikin zukatansu, sun nuna cewa su wani abu ne. A farkon yaki gaba daya aka tarwatsa jama'a ta musulmi da aka musu ruwan kibiya, suka juye baya, ba wanda ya tabbata a fagen daga face manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu ƴan tsiraru daga cikin sahabbansa, amma gaba daya jama'a suka ja da baya, suka karaya. Shine Ubangiji Ta'ala yake cewa laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawma hunainin idza ajabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa baqat alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Gaba ɗaya suka juya baya da gudu. To don haka duk mutumin da zai nuna cewa shi wani abu ne, to Allah sai ya nuna masa cewa shi ba kowa ba ne. Amma in ka nuna kai ba kowa ba ne, to Allah zai ɗaukaka darajarka. Wanda bayani ya gabata, shi kaskanta kai dole mu koma cikin karantarwar magabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda su ne jagaba a wajen kaskanta kai, yaya suke kaskanta kansu. Wanda bayani ya gabata, ɗabi'a da al'ada ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk mutumin da ya kere su ya fi su kwanuka, to wannan suna ɗaukar shi kamar matsayin uba ne. Yanda suke darjanta mahaifinsu, haka suke darjanta na gaba da su. Bayani ya gabata, girmama na gaba bin Allah, kamar yanda Hausawa suke faɗa, girmama na gaba bin Allah. Wannan hadisi ne sahihi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yana daga girmama Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, girmama wato musulmi wanda yake ma'abucin gurgura. Duk wanda ya fi ka, wanda yake dattijo, ka darjanta shi, ka girmama shi, ka kimanta shi irin yanda kake kimanta mahaifinka. Wannan daraja da ka bashi da girmar da ka bashi Ubangijinka Subhanahu wa Ta'ala shi ne ka girmama. Kenan duk wanda yake yafi ka, ka dauke shi a matsayin uba, ka darjanta shi, ka kimanta shi. Haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke. Waɗanda suke kuma sa'anninsu sai su dauke su a matsayin ƴan uwa, banda soyayya da ƙauna da taimaka ma juna babu abin da yake tsakaninsu. Wanda kuma suka fi shi, wannan kuma sai su dauke shi a matsayin ɗa yake, yanda suke son ƴaƴansu, suke kyautata ma ƴaƴansu, haka za su kyautata ma wanda yake na ƙasa da su. Don haka kamar yanda muka yi bayani, shi kaskanta kai kashi biyu ne. Akwai kaskanta kai ga bayin Allah, kenan ka dauki cewa kowa ya fi ka daraja, kowa ya fi ka matsayi, kai kake ƙasa da kowa duk matsayin da Allah ya kai ka, in ma matsayi na ilimi, ko matsayi na dukiya, ko mulki, ko wata martaba da Allah ya kai ka a nan duniya. To abinda ake bukata, ka dauki cewa kowa ya fi ka, kai kake ƙasa da kowa. Sannan kuma kashi na biyu shine game da gaskiya, duk abin da aka faɗa maka cewa Allah ya faɗa ko manzonsa ya faɗa, a matsayinka na mumini ka kaskanta kai, ka karbi wannan faɗa, sawa'an an faɗa maka ne kana cikin fushi ko kuma kana cikin yarda. Wanda ya faɗa maka sama da kai ne, ko sa'an ka ne, ko ƙasa da kai ne, abin da ake bukata in dai gaskiya aka faɗa maka, duk cikin halin da kake, ka san da kai ka amshi wannan gaskiya. Idan mutum ya hada waɗannan abubuwa biyu, shine ake kira wanda yake mai kaskanta kai. Mai kaskanta kai, kamar yanda bayani ya gabata, sakamakon shi ita ce aljanna a ranar kiyama. Za mu tashi hadisi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa ana Anas radiyallahu an annahu marra ala sibyan fa sallama alaihim wa qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yaf'alu. Muttafaqun alayhi.
Na'am.
Wato Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, ya wuce da wasu kankanan yara suna wurgi. Lafazin sibyan jam'i ne na sabi. Idan aka ce sabi, shine yaro wanda yake karami. marra ala subyani, wato Anas dan Malik ya wuce da wasu kankanan yara, fa sallama alaihim, sai ya ce da su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa qala Anas, sai ya faɗa ga jama'ar da suke tare da shi, kar ku yi mamaki na ma kankanan yara sallama, ku kuna ganin cewa ba su cancanta ba a yi musu sallama. Yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yaf'alu, haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake. Kankanan yara, idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai wuce da su, baya wuce da su, haka sai yayi musu sallama irin yanda yake ma manya. Wanda kar mu manta, Anas dan cikin gida ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, domin kasancewar a ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya isa Madina. Lokacin da ya isa Madina, mahaifiyar Anas Ummu Sulaym ta kamo hannun Anas, a lokacin nan yana dan shekara 10, ta kawo shi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ta damka masa, ta ce ya Rasulullahi, ga gudunmuwata, iya abinda nake bukata, Anas ya ci gaba da yi maka hidima, yayi ta maka aikace aikace, wanda duk a cikin sahabbai ba wanda ya rawaito dabi'u da halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sama da yanda Anas dan Malik ya rawaito, saboda dan cikin gida ne da kowane lokaci yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma ya karantu, ya tarbiyantu da tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bashi. Hausawa muke fada, abokin me ake cewa, abokin mai kanwa baya rasa bulbudi. In ka zauna da mutumin kwarai, duk halayensa waɗanda suke na kwarai zaka dauka. Haka mutumin da yake zaune da mutumin banza, shi ma zai dauki miyagun halayensa. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada mana. Dan haka Anas ba dare ba rana yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Dan haka kasancewar anan da ya wuce da kankanan yara, sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, kuma sai yake faɗa ma jama'ar da suke tare da shi, yace kar ku yi mamakin na musu sallama. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake, idan ya wuce da kankanan yara, manzon Allah sai ya musu sallama. Wanda idan muka dawo muka waiwaya baya, muka kalli yanayin mu a yau, ba ma kankanan yara ba, a cikin mu mutun nawa zai wuce da manyan mutane, ba ma kai musu sallama ba, ko kallo ba su ishe ka ba. Wanda sallama a yau ta takaita, wai sai na san mutun zan yi masa sallama, in ban san shi ba, ba ruwana da shi, kowa ya shiga sha'aninsa. Irin yanda makiyan Allah kafirai suke, makauci da makauci, sai ku fito juna, ka fito daga cikin gidanka ya fito, sai in kun ban kaɗu juna, sannan ka ce masa da Allah ya haƙuri. Amma maganar kai masa magana bata ma taso ba, babu gaisuwa tsakaninsu. Wanda mu kuma jama'a ta musulmi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya halice mu, ya halice mu ƴan uwan juna ne. Kuma karantarwar addini ta kowace fuska, abinda take fama, yaya za a yi ta ƙara tabbatar da wannan soyayya da ƙauna tsakanin jama'a ta musulmi? Wanda ita sallama, kamar yanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, tana da fa'idodi guda uku. Fa'ida ta farko, sallama tana ɗaya daga cikin abin da ke ƙara haɗa tsakanin zukatan jama'a ta musulmi da so da ƙauna. Fa'ida ta biyu, alama ce ta cikar imani. Fa'ida ta uku, duk mutumin da yake yin sallama sakamakon shi ita ce aljanna a ranar kiyama. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la tadkhulul jannata hatta tahabu. An gane ku? Manzo Allah ya ce ba yanda za a yi ku shiga aljanna sai kun kaunaci juna. An gane? Yake cewa la tadkhulul jannata hatta tu'minu, ba yanda za a yi ku shiga aljanna sai kun yi imani. Wala tu'minu hatta tahabu, manzo Allah ya ce kuma ba yanda za a yi ku yi imani, imani kamar yanda ya cancanta yanda ake bukata game da ku. Manzo Allah ya ce sai kun kaunaci juna. Sai manzo Allah yake cewa kuma ba yanda za a yi, an gane ku? Farkon hadisin abinda yake faɗa, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, manzo Allah yace ba yanda za a yi ku shiga aljanna sai kun yi imani, domin imani da Allah shine sharadi na farko daga cikin sharadda na shiga aljanna. Sai kai imani da Allah da manzanninsa, cai ba za ku shiga aljanna ba har abadan abada sai kun yi imani. Sai yace wala tu'minu hatta tahabu, manzo Allah yace kuma ba za ku yi imani ba kamar yanda ake bukata sai kun kaunaci juna. Manzo Allah sai yake cewa shin yanzu ba zan nuna muku ba abinda in har kun aikata za ku kaunaci junanku? Manzo Allah sai yace afshu salama bainakum, ku yada sallama tsakankaninku. kaga idan muka yada sallama tsakankanin mu, wannan sallama alama ce wadda take nuna cewa yanda ake bukatar mu yi imani mu yi, sannan kuma alama ce wadda za ta kai mu zuwa wato aiki ne wanda zai kai mu kaunaci juna a ƙarshe, kuma aikin nan shine zai samu dace da gidan aljanna a gobe kiyama. Don haka ita sallama, in dai ka fahimci cewa mutum ne wanda yake musulmi, ba sai ka san shi ba za ka yi mai sallama. In dai ka haɗu ka tabbata musulmi ne, to bayya halatta ka wuce ba tare da ka yi masa sallama ba. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an masa tambaya, aka ce masa wai wace ɗabi'a daga cikin ɗabi'u na musulunci tafi kowace ɗabi'a? Manzon Allah sai yake cewa tuqimut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif, ka ciyar da abinci ga mabukata sannan ka yi sallama ga wanda ka sani, da ma wanda baka sani ba ka yi masa sallama. To wanda a nan fa kankanan yara ne, Anas dan Malik ya wuce da su ya ce musu assalamu alaikum, ya ce ma jama'a, ya ce kar ku yi mamakin na musu sallama. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake, in ya wuce da kankanan yara sallama yake musu. Wannan kaga alama ce wadda take ta kaskanta kai. Duk mutumin da ya darjanta kankanan yara, kar ka yi tsammanin cewa zai wulakanta manyan jama'a, manyan mutane. Wanda kasancewar kuma su waɗannan kankanan yara da ka musu sallama, a kai tsaye karantarwa ne game da ladubba waɗanda suke na musulunci. Sun san cewa ashe ita sallama wani abu ce wadda addinin musulunci ya karantar da mu'mini, za su tashi akan wannan ɗabi'a da wannan hali, su ma ba za su wuce wani sai sun yi masa sallama. Kenan a kai tsaye ka karantar da su wata karantarwa ta addini. Sannan kuma duk lokacin da babba ya sabke girman kai ya ma kankanan yara sallama, ba abin da zai da su a cikin zukatan wannan yara illa su da kauna game da wannan mutum. Za su ce wannan mutum ya ɗauke su a matsayin ɗan uwa ne, kuma ya ɗauke su a matsayin cewa daidai da shi suke. Saboda shi yaro duk lokacin da ka girmama shi, ba abin da zai kasance a cikin zuciyar shi face su da kauna. Kamar yadda babba in ka girmama shi ka darjanta shi, ba abin da zai da su a cikin zuciyar shi illa su da kauna game da kai. Don haka wannan yana nuna mana kaskanta kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mazanjiya sahabbansa. Ba sa wulakantar da mutum saboda yarintarsa ko saboda talaucinsa ko saboda wato kasancewar rashin lafiya ya zama miskini. Duk inda ya ɗan uwa ne na musulmi, to za su ɗauke shi cewa a matsayin musulmi yake ɗan uwa, yana da kima, yana da daraja. Duk abin da ya cancanta a yi masa kuma za a yi masa. Wa anhu radiyallahu anhu annahu qala in kanat la'amatu min ima'il madina lata'khudhu bi yadi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama fatanqadu bihi haythu sha'at, rawahu al-bukhari. Wato Abu Hurairah, Anas dan Malik Allah ya karra masa yadda ke cewa tabbas in anan bi ma'ana qad, kamar yanda yace fa zakir in nafa'ati dhikra ay qad nafa'ati dhikra in kanat al-amatu, yace tabbas yace baiwa min ima'il madina, wato daga cikin bayi waɗanda suke na birnin Madina, ta kasance la ta'khudhu bi yadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, wannan baiwa za ta zo ta tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta kama hannunsa ta ja. Fatanqaliqu bihi haythu sha'at, inda ta ga dama za ta ja manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar an ja akalar raƙumi, baya tambayar ta ina za mu, me za a yi, sai ta kai shi kan buƙatar ta, abin da take so a yi mata manzon Allah ya je ya yi mata. Baiwa fa daga cikin bayi na Madina, za ta zo ta kama hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba zai ce mata ba baiwa Allah me ya faru, ina za mu, me za a yi, kawai sai ya miƙa wuya sai ya bi ta, ya ga menene za a yi. Ta je ta kai shi inda take da buƙatar, ga aikin da nake buƙata kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mata. Kamar misali a yau ka je ka kama hannun gwamnan jiha, ba zai tambaye ka ba, ka ja shi ka tafi ka huta bayan gari da shi, kai kan icce ko kan kara ka ce wannan nake buƙatar ka dora mu, ya kama ya dora maka, kuma in ya so ya dawo ya je ya shiga ofishin shi ya ci gaba da aiki. Aikin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yankewa saboda tsabar kaskanta kai. Wannan fa shine fa shugaban halitta fa gaba daya, wanda Allah bai taba halittar halitta mai daraja mai kima mai martaba a wajensa wanda ya tinkari fagen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu. A can baya ba a yi ba, kuma nan gaba ba za a yi ba har zuwa kiyama, amma ga ya baiwa fa. abautan ma ho ba ma namiji ba, ba ma bawa ba mace, baiwa za ta kama hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ja shi ta tafi inda ta ga dama. Anas cewa fatan dali ubihi haisu sha'a, inda ta ga dama za ta tafi da shi, ya je ya biya mata bukatar ta, in ya so ya dawo ya ci gaba da aikin sa. To dan haka wannan darasi ne ake ba mu, gashi dai shugaban halitta, in har muna takamar wata kima da wata daraja da wani matsayi, ina mu ina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda duk darajar halittun da Allah ya halitta tun daga Adam har zuwa kiyama gaba daya a dora darajar mu a tafin sikeli, a dora daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tafin daya, daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ta rinjayi darajar dukkan halittu har zuwa kiyama. Amma gashi yanda ya sadda kanshi ya maida kanshi ba kowa ba, baiwa ta zo ta jashi ba zai ce ba ina za mu ni za a yi, sai ta kai shi inda take bukata ta ce ga aikin da nake bukata, amma kuma yayi mata aikin ya dawo ya ci gaba da sha'aninsa. Don haka wannan kuma na nuna mana cewa in Allah ya baka shugabanci ba a bukatar kalabi, cewa in za a ganka sai an biyo ta wasu hanyoyi, sai an bata lokaci, sai an sha wahala kafin a ganka. In ma sako aka bada na takarda a kai maka, sai ta biyo ta hannun wane, ta biyo ta hannun wane, sai ta dau lokaci mai tsawo kafin ta kai. Abinda ake bukata ga shugaba, duk wanda Allah ya bashi shugabanci to ya kasance yana kusa da jama'a, domin ya sadar da haƙuƙuwan masu haƙƙi, ya taimaka ma jama'a akan dukkan abinda suke da bukatunsu. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya gama rayuwarsa, manzon Allah bashi da dan tsaron kofa wanda zai yi gadin kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda in wanda yake son ya ganshi, in yazo a ce sai ya ga hiya biyo ta kan wannan anje an tabo shi, in ka zo kai tsaye zaka sallama, in ka sallama ka nemi izini kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ya zauna ya tattauna da kai abinda kake da bukata, inda halin biya maka kai tsaye a biya maka. Don haka ba a bukatar shugaba ya zamanto yana nesa da jama'a, abinda ake bukata ya zamanto yana kusa da jama'a, duk wani mai bukata ya kawo kukansa a biya masa bukatun shi, saboda daman jama'ar su ne shugaba, in babu jama'a babu shugaba, wa zai shugabanta in babu jama'a? Wannan jama'a su ne suka shugabantar da kai, kuma haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ya dora ma nauyi ne wanda yake nasu, bai dace ba a ce ka boye. Wannan kenan yana nuna mana kuma kasancewar mu a matsayinmu na mu'mine, duk wani wanda yake da bukata to ya kamata mu yi kokari mu taimaka masa domin biyan bukatarsa, sawa'an na kusa da mu ne ko na nesa da mu ne. Kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ruwan shi da cewa sai na kusa da shi, ko ma wane ne idan ya zo yana bukatar a taimaka masa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai taimaka masa. Don haka a cikin riwaya ta al-Imam Muslim an samu wani lafazi na cewa fa khala ma aha fi ba'dhi quru, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan baiwa da ta ja shi manzon Allah sai ya kadaita da ita a cikin wani titi daga cikin tituna. Abinda ake nihi da kadaita a nan, kar ka fahimci wannan cewa na halatta mutun ya kadaita da matar da ba tashi ba, a'a, wanda take ba muharramakka ba, wanda ba muharramakka ba haramun ne ka kadaita da ita, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wato mutum bai taba kadaita, namiji bai taba kadaita da macen da ba muharramarsa ba, face shaydani shine na ukun su. Nan da yace fa kalama aha fi ba'dhur, manzo Allah ya kadaita da ita a wani titi daga cikin tituna, ba kadaita bane ba daga ciki sai ita, a titi ne inda jama'a suna bi, dan ka tsaya da macen da ba taka ba kuna dan tattaunawa a nan inda yake gaban jama'a, wannan ba a nuna cewa ka kadaita da ita. Abinda ake nihi da kadaita ya zamanto daga kai sai ita a wurin da babu jama'a da suke bi, kuma babu wani wanda yake jin zancen, wannan shi haramun ne mutun ya kadaita da matar da ba muharramarsa ba. Don haka malamai suka bada amsar cewa wannan akan titi ne inda jama'a suke wucewa, kuma suna ganin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga ita wannan mata, illa kasancewar abinda suke fada ne ba sa ji. Me yasa? Saboda anan bukatunta ne take gabatar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amsa ta bi malamai suka ce kuma kar mu manta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayin shi uba ne ga dukkan mu'mini da dukkan mu'mina mace, domin ubangiji ta'ala ya ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, sai ce wa azwajuhu ummahatuhum, matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama uwaye ne na mu'mini. Don haka Aisha ake cewa ummul qona ummul mu'mini, duk in an kirayi wata mata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a ce da ita ummul mu'mini, to dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayin uba ne na dukkan mu'minai maza da mu'minai mata. Wannan kadai wannan tsayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi da ita kamar mutun ne ya tsaya da diyar shi, kuma manzannin Allah subhanahu wataala ma'asumai ne. Allah ya sanya shamaki da kariya tsakanin su da ayyuka waɗanda suke na shaytani. Wa anil aswad ibn yazid radiyallahu wa anil aswad ibn yazid annahu qala su'ilat aishatu radiyallahu anha ma kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yasna'u fi baytihi qalat kana yakunu fi mihnati ahli ya'ni khidmati ahli fa idha hadarati as-salah kharaja ila as-salah rawahu al-bukhari. Wato al-Aswad ibn Yazid an-Nakai, Allah ya ji kansa ke cewa an tambayi Aisha Allah ya kara mata yadda game da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana aikatawa a gidansa. Wai wani aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake lokacin da ya dawo gida? Qalat Aisha sai ta ce kana yakunu fi mihnati ahli yani khidmati ahli. Tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya shigo gida to yana kasancewa a cikin khidmar iyalinsa. Duk wasu aikace aikace na cikin gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya dawo gida shi yake. Wani tatsar dabbobi, wani wanke kwano, wani dinke takalmi, wani dinke riga. Karka yi tsammanin cewa he nashi, a'a da nashi da na iyalan shi. Duk wasu aikace aikace a cikin gida in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo cikin gida, to babu aikin da yake sa gaba illa khidmar iyalansa. Duk wasu ayyuka da iyalansa suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake kama musu. Kaga wannan kasancewar wani nau'i ne wanda yake na kaskanta kai. Mai gida ya zamanto a cikin iyalansa ya mai da kanshi da shi da su duk daya. Karka dauki matarka kamar baiwa, baka isa baka tashi baka dauko ruwa ka sha sai dai ka ce a miƙo maka duk abin da zaka yi, a miƙo mun kaza, a miƙo mun kaza. Kai ake buƙatar ka kama mata duk wasu aikace aikace a cikin gida, domin kama musu wannan aikace aikace da zaka ma iyalinka ba abin da zai da su a cikin zuciyarsu illa so da kauna naka. Za su san mutun ne wanda yake mai taimako mai agaji game da al'amuransu. Don haka ba abun kunya bane ba idan mace ta dora tukunya ka dan yanka mata albasa da duk wasu abubuwa da dan wanke wasu kwanuka da gyara shimfiɗa. Amma yau mu muwaye gari wai shimfiɗa ma sai an maka wasu abubuwa duk sai an maka, in ba a maka ba shikenan kamar tashin duniya ya zo. Mutun yayi ta fada, mutun nawa ya saki mace saboda wai ba a masa shimfiɗa ba, ko ba a zuba masa ruwan arwalla ba, ko ba a zuba masa ruwan wanka ba. Wanda wannan hodo ayyuka ne waɗanda suka shahi kanka ba. Zuba maka ruwan arwalla wannan aiki ne wanda yake banta da kanka, ruwan wanka wannan aiki ne wanda yake banta da kanka, shimfiɗa ma wannan aiki ne wanda yake banta da kanka. In tayi haka ake bukata mace zamanto tana kokarin ma mijinta hidima, kamar yanda matan jiya matan sahabbai suke ma mazansu hidima. Wanda kar mu manta bayani ya gabata, Asma'u matar Abuba, wannan diyar Abubakar mata Zubair ibn al-Awwam, ita take share turken dukin shi, ta tsince duka abin da yake na tattaka da duk wata shara anan, talabta akan ta sai ta yi tafiya sama da mil uku ta je ta zubda wannan shara kuma sannan ta dawo. Ga yanda Fatima Allah ya kara mata yadda take ma Aliyu dan Abi Talib nikan gari a masa abinci, wanda hannunta har sai da ya kanta da ta samu labarin wato wata ganima ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta je a taimaka mata a bata bawa guda wanda zai ringa kafa mata aikace aikace. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mata cewa akwai waɗanda suka fi ta bukata, sai dai ya karantar da ita addu'a wanda za su yi ita da mijinta wanda Allah zai wadatar da su yadda abinda suka tambaya. Lalle ana bukatar ya zamanto mace tana ma mijinta aikace aikace. To kai ma mijin ana bukatar aikin aikace aikacen da iyalinka suke a cikin gida. Kar ka bar su kawai ka sa musu ido, kai ma ka ringa kamawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kama. Wannan nau'i ne wanda yake na kaskanta kai. In an kai ba ruwan wanka fa lillahi alhamdu, idan ba a kai maka ba dauki ka kai kayan ka ba laifi bane ba. Duk wasu abubuwa ba laifi bane. Haka ake buƙatar ya zamanto muna da kaskanta kai, kuma ba abun kunya bane. Dan ka taya iyalinka aiki, shin menene matsala ana? Menene abu wanda yake na komawa da baya ana? waɗanda ba su da hankali ne sai su ringa cewa ai ta mallake shi, ta sihirce shi. Eh, aje an maka sihirin. An gane ko? Aje an maka sihirin. Wanda kasancewar rashin fahimtar karantarwa ce ta addini, wanda iyalinka su ne 'yan uwanka, kullum wuri ɗaya kuke da su, idan baka kama musu aiki baka taimaka musu akan duk wasu abubuwa, to wa za ka kama ma'ana? Kuma wannan abu da kake yi wannan shi ne zai ƙara sauke maka girman kai, ya maido ka ƙasa, ka ɗauki kanka cewa kai ba kowa ba ne, kai da kowa duk ɗaya ne. To don haka a nan Aisha ce ake mata tambaya, mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana aikatawa a gida? Sai Aisha ta ce kana yakunu fi mihnati ahli, ai ya kasance inda ya dawo gida to yana cikin aikace-aikace na iyalinsa, ya kama ayi wannan aiki, ya kama ayi wannan aiki, ya kama ayi wannan aiki, shine tatsar dabobi, shine dinke takalmi, shine gyara kaza, shine gyara kaza. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a gidansa. Sai ta ce fa iza habarati salatu, idan sallah ta halarto, ma'ana lokacin sallah yayi, duk wani aiki da yake kuma sai ya dakatar da shi, kharaja ila salati, sai ya fita ya je sallah domin bada haƙƙin ubangijinsa, wanda haƙƙin Allah subhanahu wataala shi yake gaba da komai. Duk abin da kake in dai lokacin sallah yayi a matsayinka na mumini, dole ka taka burki ka je ka bada haƙƙi na mahaliccinka. Ubangiji ta'ala ya jinjina ma bayin da duk wani shagali na duniya baya shagaltar da su game da bautar ubangijinsu, kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa fi buyutina adina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulubu wal absar. Ubangiji ta'ala yace a cikin dakuna na Allah, a cikin masallatai akwai wasu mazaje, la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salah, wanda wata kasuwa ko wani saye da sayarwa baya shagaltar da su, wato game da bautar Allah, da tsaye da sallah, da bayar da zakka, duk abin da ka sani aiki wanda yake ibadar da Ubangiji subhanahu wataala ya dora musu, to duk wani shagali da duk wasu aikace-aikace na duniya baya shagaltar da su. To don haka anan Aisha tace fa iza habaratis salatu, idan sallah ta halarto, lokacin sallah yayi, kharaja ila salati, take yanki manzon Allah sai ya dakatar da duk wani aiki sai ya fita zuwa sallah. Don haka Ubangiji ta'ala yake faɗa da mu, ya ayyuhal ladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmi al-jumu'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Don haka duk abin da kake ciki in dai aka ce ga lokacin sallah ya, a matsayinka na mumini dole ka dakatar da wannan, ka je kai sallah, in kai sallah kuma a zo a ci gaba da shagalin duniya domin ba karewa ba yake. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.